Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da harsasai na tankokin yaƙi 1014 ga Isra'ila kan kimanin dala miliyan 106.5 in ji gwamnatin Biden a jiya Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce ta sanar da majalisa game da cinikin makamin a yammacin ranar Juma'a. Bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yanke shawara akwai buƙatar gaggawa da ke buƙatar sayar da makaman nan take. Cinikin makaman zai tsallake bitar majalisa wanda yawanci matakan da ake bi kenan don sayar da makamai ga ƙasashen waje. Matakin dai ba kasabe aka saba ganin irin haka ba, ko da yake ba a taba ganin irinsa ba. Lokacin da gwamnatoci suka ga akwai buƙatar a kai makaman ba tare da jiran amincewar majalisa ba. Akalla gwamnatoci hudu ne suka yi amfani da irin wannan ikon tun 1979 a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Hukumomi a ke babban birnin kasar Ukraine sun sauke wani mutum-mutumi na Commander Red Army daga tsakiyar birnin a jiya Asabar, a wani bangare na yunkurin kwashe abubuwan tarihi na zamanin mulkin Soviet daga Ukraine. Ma'aikatan ƙananan hukumomi sun rusa mutum-mutumin Mykolaskov, wani komandan Soviet a lokacin yakin basasar Rasha, wanda aka gina a shekarun 1950. Wasu 'yan kallo sun yi ta tafawa yayin da wata ƙugiya ta ɗaga mutum-mutumin ta ɗora shi akan wata babban mota. Hukumomin birnin sun ce za a ajiye mutum-mutumin a wani gidan tarihi. Hukumomi a tashar ruwa ta Odessa da ke gabar tekun Bahar Maliya ta Ukraine sun tumbiki wani fitaccen mutum-mutumi na Catherine the Great a bara, bayan wani gangami da masu fafutuka suka yi na tsawon watanni. Ma'aikatar wutar lantarki da makamashi ta Sri Lanka ta ce kasar ta gama da katsewar wutar lantarki a tsibirin na tsawon sa'o'i da dama bayan gazawar na'ura ɗaya daga cikin manyan layukan kasar. An ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki da yammacin ranar Asabar na sa'o'i da dama. A wasu yankunan an ɗauki sama da sa'o'i uku kafin a dawo da wutar. Katse wutar lantarki da aka yi a ranar Asabar ita ce mafi muni tun bayan katse wutar lantarkin bara. A Sri Lanka, fiye da rabin wutar lantarki ana samar da ita ne ta hanyar amfani da gawayi da mai, yayin da sauran aka yi samo su ne daga makamashi mai tsafta da suka haɗa dam da iska. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da takwaransa na Guyana Irfan Ali za su gana a ranar Alhamis kan takaddamar da kasashen suke ci gaba da yi akan yankin Essequibo mai arzikin man fetur a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da gargadi game da ta'azzara takaddamar. Za a gudanar taron ne a Saint Vincent da Grenadines a cewar Prime Minister kasar Ralph Gonsalves, wanda ya ce an yi gayyaci shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bisa buƙatar ɓangarorin biyu. Gonzales, wanda a halin yanzu ƙasarsa ce ke jagorantar ƙungiyar ƙasashen Latin America da Caribbean, a cikin wata wasiƙa da ya aike wa Maduro da Ali cewa za a gudanar taron ne ƙarƙashin kulawar ƙungiyar da kuma wata ƙungiyar Shia ta al'ummar 'yan Caribbean. Akwai buƙatar gaggawa don murƙushe rikici tare da kafa tattaunawa wadda ta dace ido da ido, in ji Gonzales. A yau Lahadi, al'umman Masar za su kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa, inda Abdel Fattah el-Sisi ke shirin sake lashe wa'adi na uku akan karagar mulki a daidai lokacin da ƙasar ke fama da taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙi akan iyakarta da Gaza. Nasara za ta baiwa el-Sisi wa'adin shekaru 6 wanda abubuwan da zai ba wa muhimmanci akai-akai su ne tunkarar hauhawar farashin kayayyaki da magance matsalar ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma hana ɓarkewar rikici tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza. Thank you.
sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana. Zan mika ku ga malami na gaba inda muke tattaunawa akan batun katin zama dan kasa ko kuma passport na zama dan kasa. Malami na gaba, bismillah.
To amma cikin wannan actin da shi iba da bayanin idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne, to wani wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kware da gaske. Sa'annan dan wasa zauna ya magana cewa kamar waka ga kira sunanka wani bakasi ne ko wani bakano. Ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa. Misali ga hotun babana sune the first batch in Ghana Police Force. He was part of the Gold Coast Constabulary. He was part of the Kenya da suka je Bema, amma sunan da ake kiran shi ne Bawo Hausa. Ce sa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane, don muna da wa'ansu suna sunan kabila ne. There's no way zaka ka guje kan tare da wannan. Misali family ne muna shi da Diko. Original shi Ghana ba Diko, amma ni dan Ghana ne. So idan ka kira ni Diko bai nuna cewa kamar ni ba dan Ghana bane, amma suna manan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane. Thank you so much.
Assalamu alaikum. Naji honorable kace ka samu meeting da director of passport cewa in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai yi study matsalan nan ya bara ba mishi passport ko kuma harame shi. Okay, this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport ya ke wurin printing room suka ce kamar wanga bai kamata ganiyan ba, aka dawo da shi back, aka rufe wannan case to immigration. Wannan ya za a yi da wannan magana. That's one. Secondly, in kaje wurin takardar aihuwa, for instance, spelling of names, ni yanzu sunana Muhammad Amadu. Amadu na is AMADOU. Shace no, ba mu da musama kan wannan sunan saboda is a French spelling. I think in anduba kira na ko kuma kana nake an san kamar originally na tushi na wani wuri ne. Maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spelling. Sai sa muruka generation na mun da wannan spelling na all along. Sai sa ba mu ya musake. Kare ko kuma I think kamar sunan ka property ka. You decide how to spell it. Yanzu mutumin Chinese haka zaka fi shi ranga yaje pas wurin ta da fa yace sunan shi Chingon Lee. An ce kamar ba sunan gare bane. Ka gane ko wannan ba duwa mun wurin ko.
Yeah, assalamu alaikum honorable. Honorable ai maganganu da yawa, an faffari abu da yawa. Amma abu guda ne ba fadi ba. Hausan da muke Hausa. Hausan da muke yi Ghana nan. Duniya duka ba inda ake yi shi Ghana. Ko ina ka je ka bude bakin ka nan ce kai dan Ghana ne. Ko ba haka ba. Kuma Hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana. Don ka je outside Ghana kana magana ba su understanding ka, ka gane. Amma ka zo shace kai ba Bahaushe ba, kuma Hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu Ghana mu kawai. Don nan kawai wani zai ce ma me wai ya dog off ya kura.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamid Landa kuma. To tambayar da na so da yi da farko ina jin zan kai da ya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ta ya warkar da ni wannan. To abin da nake so tambaya shi na farko, ni dai zo babana anan Ghana aka haife shi, mahaifiyarsa ma anan aka haife ta, haka babata anan aka haife ta, mahaifinta ma anan aka haife shi. To amma ni an haife ni a garin Kano, kuma yanzu zamana ya dawo nan kasar Ghana, kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na ari ko ɗaya ba na ji.
Ranar sallah don is a security threat, magana zumta ba da yake yi a ranar Eid. So da maganganun da yake yin nan idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali. Kuwa zamanin ka yayi kyau saboda lamarin zango kana kokari kare zai zuba ma kasa cikin furan da kake yi. Sai sai aka fara ta duba wurin nan, a duba maganar shin nan da kyau, a yi magana da kenan.
Assalamu alaikum. Once again ni dai ina zuwa ta foreign resort, ina shamani since kana cikin part of the government, current government da ke mu duka kuma goal mu ne muna son garin yayi kyau ba mu duka regardless of wanda ke govern. Bayan wannan duka batun passport da sauransu, I just want us to look at or concentrate kan abin da muke deny kanmu as a state, potentials in the huge amounts of potentials da ke zango on all aspects, da kuma exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation, but stick by because in denying a Ghana card, for example, skiing digital age in the Mukinga, you can do nothing with all your qualifications, because going like a demand Ghana card as a substitute, maybe anti passport. So let's look at it from the state side. Bamu concerns Muzoko, but come on, financial, economic, and developmental aspect, you see, mu concentrate on the Yankuri.
Yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci wannan ya bukaci magana in ya gama sarkin kwashi man yayi magana an kullo su duk wani abin nan
sunana sarki Kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana yayi na biyu kuma bisa kan wanda Orabul yayi mutanen mu wayanda ke bayan gari wayanda ba su gana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda idan ba ko yazo ba wurin Orabul zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatun wani abu cikin gari sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to wayannan sarakan da malumman sai ya su kuma za su yi su taimaki Orabu cire wannan bakin nan cikin su saboda a samu zaman lafiya magana na duka kenan
jama'a assalamu alaikum Laji Garba yayi ni batun suna sai ne mun nan mu ga mu kan mu gaskiya Najeriya suna samun wannan matsala Garba Sokoto Abubakar Katsina gani wannan abin nan su da kansu ina affecting su inde ka zo kai Garba Sokoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu sakotawa ba abin da ka zo nema ga citizen ne su kuma Sokoto su citizen ne amma in ka tsiki ka zo Katsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan uwan mu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu judge cikin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate mu yace mu fita daga wannan sunan nan Abubakar Katsina Usman Kano ka gane ko ehe shi sa magana da Alhaji Garba yana ina da question mark wurin nan mu tsaya mu ma nan mun ganin da muka zauna da muka ci kakannin mu suka ashe mu muna da sani wanda in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda kowa wani rift ya zo Ghana har da annan ma shi wani shekaru can da suka je ba kowa kasan Ghana ba kowa sannan gorko su yazo wuce wani yana da aka mashi nima aka kulle yace shi ga aka shi ga ne shi ba ganiya bane shi gorko su man ne officer daidai ya fito ya zo office kenan yace who is that gulkosuma yace me yaksha bude shi da aka bude shi ce go home straight nan ni manga aka ce wuce na lado aka ce wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu maganin abin ya mun ya tabbace mu da kanmu dora mu wurin abu kaya diwa
maganan da mai martaba ya gaya ni sunana Ben Abdallah Banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kan bandawa nan suka fito don shi yanzu na je a office passport neman passport banda masayi na ma ko wane ne ba abinda mai shi ne zai samu wani matsala ba don banda ko kwa santi ako siya santi kowa dai ya san kaman asantawa dai nan suke amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne dan Ghana ba don shi ordinarily nan da kai ya kace kaman ni suna na Amadu Kano Amadu Hakuto ba abinda zai tare ka samu passport amma an kaje wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ne wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abin da zamu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings sunan naki mutane wannan kuma ba wannan ake amfani a ce kaman ke dan gane ne koko ke ba dan gane bane akwai wanda suke kira kansu Amadu AMADU koya Haruna Harun Muhammad MO Muhammad MU Muhammadu Mamaru Dagomba kenan shine Fuseni Hussein don shi spelling su dai a wuri na ba a cikin doka ba wannan ake yin su ba amma in yayi wayan su ba su sani bane shi yasa suke insist kaman sunan ga French ne to sunan Joseph Ganiye ne sunan abin ga Elizabeth Ganiye ne ko Aaron Ganiye ne to wannan kuma fa shine na biyu kuma wani ya raise isu in kaje wurin ba baka dama kai magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za baka dama ya kamata baka dama kai magana amma in kaje wurin ba baka dama kai magana ba kai da challenge wurin director of passport ya musu kaman kana son kai petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da magana oh shi yasa ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka fawon ga abin ga office mu masalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bari mu sani an ya kira mu kan phone ko kuma an ya kira Alhaji Hallaru da she mu lead ne shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kaman muna da wani masala danganin karban passport mu bari ji insha Allah ya bani wani samari a office din shi shi samarin nan za mu yi taje da complaint mu a wurin shi don shi abin da ya kamata duka ya bani assurance we zai yi muna don shi shine maganan da question da ka tambaya kaman Nigeria an ka haife ka amma iyayenka yangane ne nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things be equal it means kakanninka yangane ne koya shine iyayenka kuma yangane ne wurin da an ka haife ka dai is not relevant wurin da an ka haife ka ba wannan ake use a duba kaman kai dangane ne ko kai ba dangane bane in daya daga cikin iyayenka dangane ne bi ma'ana kai kuma dangane ne don akwai wayanda aka haifan su a kasar waje amma iyayen su yangane ne don shi wayannan mutanen nan duka yangane ne don shi mutum passportin ka yana da muhimmancin zaka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kare kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shin nan ya leadin ka zai bari komin ka yaje cikin gaggawa sai ka samu sauki a cikin karban passportin ka shine kaman questions na duka kenan koya don shi dai bari magana na karshe wanga da nasiya ne akwai yawancin mu ba mu da birth cert mu dai kuma da mun yi jima yaran mu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu birth cert mu aje muka karbi birth cert nan takaddu na haifuwa kenan ko mu samu mu aje musu don wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai ina samani bai bacewa don muna gan passport kaman wani abu ne yake da muhimmanci duk don shi ko lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shi ne batun Ghana card kuma Ghana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card muke sassaran samu masala amma a cikin mu wayanda za su samu Ghana card duka zan roke ku mu ta keep Ghana card mu da cewa ga ganawa ko wani lokaci kai yana wurina yana tare da ni shine na hudu kuma wanga dai roka zan muku an ka je neman passport masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kira samu hankuri shi yasa mu muke abin a office mu in baka samu hanya ma ka je ka lodge complaint in ka wurin director of passport ba kira akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu leadin ku mu je da ku wurin shine ana karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kaman Qur'ani na biyu citizenship act da constitution nan mu zama da su kaman Qur'ani na biyu don bai da wani girma mun yi mu karanta shi within 1 hour 2 hours mu fahimta abin da ke gudana a cikin citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa abin da ke nan da yawan su na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayan su kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ta duba cikin yana farawa ne from when da an ka haife su before independence she yazo kan wayan da an ka haife su after independence she yazo wayan da an ka haife su after 1969 1979 sannan 1993 don shin ka karanta wangan nan zai baka karin bayani dangane abin da ke cikin 1992 constitution na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne daya daga cikin mahaifinka ko great grandparents ninka shin nan ko ko itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwa na da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban passport da na Ghana card na zan kamar insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba da kokarin ku da duyoyin ku zamu samu mafita akan wanga masala ina muku godiya sosai
zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da ƴan uwa na mi izini inda ni wannan magana sunana Hawa Abdulkarim Yonkwaniya ni ƴar kumashi ce na shigo Accra ina jin bai wani jima ba ina aiki da Gaskiya TV kuma ina aiki da Voice of America kwasko da mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakailan da aka haɗu sai ce mafi yawanci na ji muryar fulanawa ne ni ma ƴar uwa ku ce fulani ce na shigo Accra muna mafita da shugaban mu na VOA Mr. Aliyu Mustafa Sokoto muke cewa mun gode maka Allah ya saka Allah ya biya Allah sa kowane lokaci da muka kira kaka zaka saurare mu mun gode
akan haka muka iso karshen wannan shiri a madadin abokiyar aiki na Hawa Abdulkarim Yonkwaniya nene naku abadan abadin Ridwanullah Mukhtar Abbas ke cewa sai wani sabon mako
To anan muka kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya daga ƙasar Ghana. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu je ƙasar Niger. A madadin Ridwan Abbas da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta rayuwar birni da sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da Hantsi yau cikin yarda Allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu a birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana kamar yadda muka sani wannan shiri tana haska fitila ne kan fadi tashi da al'umma da suke yin kaura daga wajajen da suke musamman kauye zuwa birane domin neman abin da za su rufa wa kawunan su asiri yau shirin ya iso da mu birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana kuma za mu tattauna da wani bawan Allah da shi ma yayi kaura daga jihar Tawa zuwa jihar Ashanti na kasar Ghana. Ranka dade ya sunanka daga ina ka fito ka iso nan kasar Ghana?
Sunana Yahaya daga Niger ne zo. Jihar Tawa ni dan Indela Ummani ne. Na zo hurin neman abinci wanda zan tuha ma kaina asiri in tuha ma iyayena asiri.
Wai shekaran ka nawa da haihuwa a duniya sannan kana da iyali daga can jihar Tawa?
To shekara ta ina tunanin zan kai shekara 32. Ina da ƴaƴa guda biyu mata guda ce gare ni insha Allah
to me ne sanadiyan yin kauranka daga wato jihar Tawa zuwa nan kasar Ghana
to nazo neman abinci ne nazo neman kuɗi ne tama kana asiri ina kuma sana'ata dinki na tela ne nake yi insha Allah yawo ne nake yi ina neman to asiri to rana alhamis mutasu ni zakara na ran lahadi ni za kwana na uku da hanya bana huce sati daya cikin na biyu ne nake yau karon gani a zakwa ta farko gane furin neman abun duniya insha Allah
na san a shan Niger akwai dai wasu ayyuka dai haka me yasa baka yi waɗannan ayyuka ba kace kai dai zaka rungumi wato zama nan kasar Ghana
to mu dai ya aikin mu noma ne ba mu da aikin yi sai bil aikin daji ya ƙara samun ka kakaci mun girba abin da mun ka shuka mun ka sa cikin furan ajiya sai mu je kasar wata kasa hurin nema yana da kyau ka fito wata kasa hurin nema ya fi ka zauna gida ba ka sana'a yi gaskiya za a mu kallon mutanen banza yana da kyau ka fito ka nemi abin da zaka tuwa kanka asiri Insha Allah.
Nuna min lokacin da ka taso daga Niger zuwa na wasu kalubale ka fuskanta a hanya.
To gaskiya hito mu da Niger ana mutane walakanci kala-kala a hanya. Dan gaskiya akwai wata hanya ake ne ake bi ta ruwa nan can hanci ya yawa. Wallahi idan zaka tsallaka ruwa kudi su amsa jika bakwai jika takwas kuma ga iko duk inda ka biya akwai yabbai huri-huri an dawar hanya jika ga ma wasu yan damfara can gefe suna cutan mutane.
To da ka shigo Ghana satin ka nawa kenan?
Sati na guda ne cikin na biyu nake ban tun hasa TV ba. Sana'a dinki nake yawo ne nake yi ina nema abin da Allah hore min shi nake aiki.
Ya aikin yake ka tuna mana ranar da ka fara aiki?
Ranar na raba na fara aiki. To ran farko gani fito dai ban hosta mun 20 city. Sune ne manager shi na citan city da ajitan city saboda in samu abin da tara an aika ma iyayina su da iyalina su ma samu abin da sanka ci.
Tun ran da ka iso nan kasar Ghana akwai wani kalubale haka da ka fuskanta imma tsakanin kai da masu iko ko hukuma ko kuma kai da 'yan kasa?
Gaskiya idan ni zaka garin nan ta Ghana yadda nake jin daɗi kamar yadda ina ƙasarmu babu wanda ga takurami bismillah ba abin da takuramin lafiya lau ɗan ƙasa ba su mutum reni kuma iko ba ran shi da kai kowa shi har gaban shi ne yake yi insha Allah.
Yanzu kana da wani tsokaci da zaka gaya ma ainihin wato al'umman yankin Hausawa wa hasata waɗanda suke Niger game da zamanka da nemanka a nan ƙasar Ghana?
To alhamdulillah gaskiya ɗan Niger ina muku fata alheri ina godiya kuma da yadda Allah kana wannan ƙasa mai albarka da zaman lafiya da wani cigaba ba wani tashin hankali duk mai fatan zakuwa nan gana mishi fata alheri akwai zaman lafiya cikin ƙasa ta Ghana babu wani dogon bayani ba mai takura ma wani iko bai takura maka ƴan ƙasa wacce takura maka kuma gurgurdan hali alhamdulillah mutum ya samu abin to asiri insha Allah.
To yanzu ka a yi tunanin komawa Niger nan zuwa gaba ko dai iyalinka gaba ɗaya zaka iso da sunan har an samu karbuwa nan Ghana?
To alhamdulillah ni dai a halin da nake ciki idan yau Allah hore min daga nan zai ki saukar ruwa in Allah sa na san abin da zai nema zan koma in yi noma. Dan bane da mai kula min ta wani kadai ne ga nema shi sa kawai gaskiya bana iya ka iyalina nan gida idan ni ka iyalina na bar iyayina can ba mai kula da su insha Allah.
Lafiya ubangiji ma kai nake lafiya ubangiji ma kai nake Arzikin banu Adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi fargitar kuma kane kurama a bashi shi ya saukar ayayye duniya a wushe bangwari tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi dan jabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanku kai na ba ku mai na gashi da mutum shugaba ko mai ne waya kai ma aiki dukkan halittu kan waya aiki jaki bakan gizon sa da kai bai gamu da baki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaji ne shi ya ce wa dauki raba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na iyaka ba iyaka waye ake wanda yake ne kwatan kwatin kiranka dukan fatin da ba kai ma to kira shauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ina guyayi haki yaran da zaka sauka
amma dalla da wannan kun ka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri